Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau da Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru mai caji 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa matasa a wasu yankuna da ke fama da matsalar ƴan bindiga a Najeriya sun fara ɗaukan makamai don kare unguwanninsu, saboda cewa wasu hukumomi sun gaza wajen kare rayukansu da dukiyoyinsu.
Wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kaina da al'umma unguwata, sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata.
To sai dai masana'a fannin tsaro na ganin matakin na ɗaukan makamai ba shi ne abin da ya fi dacewa ba.
Hakarin wannan mallakan makamai shine na farko ne ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo ƙarshen irin wa'innan fatace-fatacen. Duk lokacin da ake da makaman aka kai hari ko ɗayan ɓangaren ma za su ce za su dau kwanta ko wani hari na ramon gaya.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sana'ar yankan farce wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana. Kudalika muna tafi da labaran wasanni. Kuma fi duka sai kun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson, shugaban Vietnam Gwonye Zunwa Paj da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya ba da haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na buƙatar ɗaukar matakai domin magance ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya. Kasashe masu ƙarfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurɓatar yanayi, kuma yanzu suna da aiki na taimakawa kasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa ɗumamar yanayi mai ɗorewa. A cewar Johnson a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Litinin. Jawabin Johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Yaƙi da ɗumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya tattauna da shugabannin Guatemala Alejandro Gimati da shugaban ƙasar Honduras Juan Orlando Hernandez a jiya Talata gabanin jawabinsu na babban taron a yau Laraba. Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren ɗan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila, inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Philippines. Marino mai shekaru 46 ya yi fice daga talauci na ƙuruciya, inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai, bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza, a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin, Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. An samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai ƙarfin maki 4.9 da safiyar yau Laraba. Hukumar ilimin kimiyyar ƙasa ta bayyana cewar girgizar ƙasar ta anku a kusa da garin Masfield wanda ke da nisan sama da kilomita 130 a arewa maso gabashin Melbourne tana kuma da zurfin kilomita 10 Melbourne shine babban birnin jihar Victoria a kudu maso gabashin kasar girgizar kasar ta haifar da rugujewar gine-gine da dama a unguwannin Melbourne tare da baraguzai da suka toshe wasu titunan birnin an kwashe wasu mazauna daga gidajensu kuma akalla asibiti ɗaya ne ya rasa wutar lantarki girgizar kasar guda biyu masu karfin kimanin maki 4 da maki 3.1 da aka tabbatar da su a cikin wannan yanayin jim kadan bayan afkuwa an ji girgizar kasar ta farko har a zuwa birnin Sydney da Adelaide Prime Minister Scott Morrison ya shaida wa manema labarai cewar babu wani mummunar raunuka da aka samu. Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya Talata. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ce kasarsa ba za ta sake tallafa wa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na kasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka makudan kuɗaɗe ga kasashe da ke fama da talauci zuwa dala biliyan 11.4 nan da shekara ta 2024 don waɗancan kasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin ɗumamar yanayi. Wannan ya sanya kasashe masu arziki kusa da abin da aka daɗe ana yi musu alkawali amma ba a cimma burin dala biliyan 100 a shekara don taimakawa yanayi da kasashe masu tasowa. Wannan wani lokaci ne mai mahimmanci a cewar Jizun Ma, kwararre akan harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston. Wannan yana iya samar da kwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland cikin kasa da makonni 6, in ji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi. Yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da China ta fara tattaunawar nasara. Dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwar su daban-daban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So a wani mataki na yaki da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya, wasu al'ummomi a ƙasar sun fara tashi tsaye domin kare kansu da dukiyoyinsu saboda a ce wasu jami'an tsaro sun gaza. Matsalar 'yan bindiga a Najeriya musamman a jihohin arewa maso yammacin ƙasar ta haifar da manyan ƙalubale da kan kai ga rasa rayuka da dukiyoyi. Ga rahoto na musamman da Haruna Shehu Marraba Jose haɗa mana.
Awal kenan lokacin da yake duba lafiyar bindigogin shi gabanin fita fatirin da daddare. Wani aiki da shi da wasu matasa suka shafi watanni suna yi. Suna daga cikin matasa 'yan sa kai da suke fita fatirin domin kare al'ummominsu daga har-haren 'yan bindiga waɗanda suke bin mutane gida-gida suna sace su da sunan garkuwa domin kuɗin fansa. Ba za mu bayyana sunayensu na gaskiya ba saboda dalilai na tsaro.
Wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kaina da al'ummar unguwata sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata.
Aliyu wanda yake jagorantar matasa fatirin a wannan daren ya ce ba su da zaɓi da ya wuce ɗaukar makami.
Aiki ne namu wanda ya zama mana dole ku fito mu yi shi. Domin aiki ne wanda ya shafi tsaron rayukanmu da na iyalanmu tun daga kan abin da ya shafi ɓarayin shanu ya dawo kan yankin Nafin. Wannan shine babban matsalan da ya fitine mu a wannan area.
Jihar Kaduna ta kasance ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da matsalar garkuwa da mutane a Najeriya. A 2020 kimanin mutane 2000 ne aka yi garkuwa da su a jihar a cewar gwamnati. kimanin wasu 937 ne suka mutu a har-haren 'yan bindiga a jihar. Nasiru Sani yana da ra'ayin goyon bayan matasa masu kare al'ummominsu bayan masu garkuwa da mutane sun kai mishi hari a gidan shi.
Kawai da iya abin da sai ina cikin aiki sun ji masu zama sarashen zuciyar su ne sun ji masu shi musu ne tani kamar ba wani abu ne ya su sun ji masu yin yawa sun ji na lekowa kawai sun ji masu yin yawa su shi da
an yi wa Nasiru magani a wani asibiti a Kaduna bayan maharar sun mashi harbi kimanin 5 a jiki. Yayin da ake mishi magani a asibitin yana kuma fafatukar ceto matar shi mai juna biyu da 'yan bindigar suka tafi da ita.
Kusurwar jari na tabbas sun nemi a masu kuri an ba su kuma wanda suke wanda ya zafi da sun ce sun kara masu.
Daga baya 'yan bindigar sun sako matar nasu ta kuma haifi ɗa namiji. Sai dai a wasu lokutan idan mutanen gari suka shiga kare al'ummominsu ta wannan hanya ana cin karo da wasu matsaloli. Misali a yankin Bindin Gwari na jihar Kaduna mahara sun kashe 'yan sa-kai 4 a watan Mayu, sannan a jihar Niger 'yan sa-kai 30 ne mahara suka kashe a tashi guda a watan Yuni. Matasa da ke fatirin domin kare al'ummominsu sun ce a wasu lokutan suna samun makamansu ne ta bayan gida saboda dokar hana mutane mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a kasar. To sai dai a wasu lokutan ana samun matsaloli da bindigogin. Jafar ya samu rauni a hannun shi lokacin da bindigar shi ta tashi bisa kuskure.
Alhamdulillah daga mahaka ta faru ne misali na samu wannan din da a ce ina gida ne ba ka dauke ni. Dan da sai an zo dake ni a gida ne to ba duk ba wannan shi za ka fadi ba.
A watan Agusta, gwamnan jihar Kaduna Aminu Bello Masari ya yi kira ga mutanen gari da su dauki makamai domin kare kansu daga mahara. Sai dai Kabir Adamu, masanin harkokin tsaro a Najeriya, ya ce barin fararen hula su mallaki makamai yana kara munin lamarin.
Hatsarin wannan mallakan makamai shine na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo karshen irin wayannan fatace-fatacen. Duk lokacin da ake da makaman aka kai hari to ɗayan ɓangare mata ce za su dau fanta ko wani hari na ramon gaya.
A wasu wuraren kuma ana zargin 'yan sa kai masu ɗauke da makamai da wuce gona da iri. A jihar Niger akalla Fulani 86 ne kungiyar mai ta Allah ta ce 'yan sa kai sun kashe a watanni hudu na farko na wannan shekarar. Haka dalika ana samun irin waɗannan matsaloli a wasu wuraren. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da mutanen gari ke yi ya saba wa doka.
Ba a yarda mutum ya mallaki makamai ba bisa ka'ida ba. Shi yasa ma wasu wadda idan suna ganin cewa rayuwarsu tana cikin barazana sai sun samu lasisi sai ma an kirga musu alshashi. To abinda muke kokari shine ya zama wajibi al'ummomi duk wani wanda ba a yarda da shi ba a sanar da jami'an tsaro. Nan take insha Allah za a dau mataki. Mu nan a jihar Kaduna ma akwai sashi na musamman wanda ana aikin awa 24 wanda ga zaran ka bugo waya ka sanar da jami'an tsaro ga wannan matsala insha Allah za a yi za a dau mataki.
To sai dai mutanen gari da dama da ba su da tabbas akan ko jami'an tsaro za su kai musu dauki a lokacin da suke bukata sun fi karkata ne ga batun kare kansu akan su bi doka. Haruna Shehu Rarraban Jos, taskar VOA daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Haruna Shehu Rarraban Jos. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka kafin mu je zango na gaba.
On m'avait dit que yo, oh, ma petite nanae, avait levé des moubas pour des nanayamou. On m'avait dit que yo, ma petite nanae, avait levé des moubas pour des I'm a bad
bébé. Et moi je suis dérangé, mais moi je suis embêté. Non la bébé n'est mon confort. Et moi je suis dérangé, oh, mais moi je suis embêté. Yo la bébé n'est mon confort.
Ga rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambon zai gabatar kan sana'ar yankan farce.
Yankan farce, yankan kumba ko yankan akaifa aiki ne da matasa suka rike daram-dam don samun abin rayuwa. Matasa musamman daga arewacin Najeriya na tafiya jahohi domin yin cin rani a game da yankan akaifa. Na yi kitubus da wasu masu yankan kumba a birnin Ibadan inda na tattauna da su a game da aikin yankan kumba kamar haka.
Sunana Musa, sai yankan kumba nake.
Tun wani lokaci ka fara wannan aiki na yankan kumba?
Lokacin da na fara makaranta na fara shi a Kano, sharaɗa Kano, na fara makarantar Malam Ahmadu. Na fara yankan kumba to ina karatu ina yankan kumba idan na koma gida sai in daina. Idan na dawo sai in ci gaba dai.
Me ka kawo kana Ibadan?
Eh neman kuɗi ka kawo ni ne.
Ka ci gaba da wannan aiki na yankan kumba a Ibadan.
Insha Allah.
A san Kano nawa kake yankan kumba?
A san Kano naira 50 muke yalo.
To anan Ibadan fa?
Anan Ibadan.
Ko karin kuɗi ne yasa ka zo nan?
Eh karin kuɗi ne kuma an dade da Kano a lokacin da nake yankan kumba a 50 din anan shekaru da yawa lokacin da an gaskiya dan dade
kamar ayi ni kana yanke mu mutan kumba.
To ni dai bana gaskiya bana ganewa amma dai ayi ni dai wani bin ina samun 1,500
bayan Kano ka san ka zo Ibadan a ina ka je wajen yankan kumba.
To bayan Kano na naje Zaria na je irin su mina haka mina
kana yankan kumba a can
insha Allah.
Farashin su duk guda ne?
Eh duk guda ne farashin shi da nan da shan gaskiya duk guda ne ka are dai sai leja da muka zanna na aka fara karin yankan kumba naira 100
da nawa ake yi?
Da naira 50 ne ake
yi. Me zaka shiga shi kai a cikin yankan kumba?
Alhamdulillah dai ina shin abin shi yankan kumba kuma in na je makaranta zan ji dadin karatu zan in na samu kuɗi zan zo yi karatu na kuma in ci abinci ba har na takura ma masu gida ba.
Na Abubakar Muhammad
mallan kai ma kana aikin yankan kumba?
Ina aikin yankan farce ne.
Ka dade kana yi?
Eh na dade na yi.
Kamar shekara nawa ka dauka kana wannan aiki?
Ina kai shekara 10 ba saboda na ware yi ne 2007 na ware yi ne. Ta ga zuwa 2021 kusan shekara 10 ba kenan yanzu dai.
A ina ka fara yankan
amina ne ware ne sun tara maki tamila anan ware yankan farce.
To me back shower ka zo nan Ibadan kana yi yanzu?
To na maida abin sana'a ne yanzu ina sa na burutan arewacin mun dawo nan kure ina.
Baka taba yin wata sana'a ba sai wannan aiki na yankan farce?
To na sha jarba sana'o'i da dama amma yana barin sai in dawo mai yankan farce.
To yanzu kana da niyyar ka bar wannan sana'a ka koma wata sana'a?
Eh in Allah ya kawo wani budi wannan dare wannan zan iya bude zan iya ko canjawa.
To menene dadin wannan sana'a gare ka?
To dadin wannan sana'an da rawa yana da yasa sai saboda tsoron asiri ne gare ni. Lafiya a tuna kuma ina kan gidansu har yanzu. Nayi aure, nayi gini, nayi aure, kuma ina dake da iyali na hankali kwanci. Kaje jan batata.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a?
Da yawa nan taba koya ma. Saboda ba sana'a bace wanda za ka koya ma mutum irin haka nan kai tsaye ba.
Yanzu idan wani ya zo ce shi na son shi kama yin wannan sana'a ta kuta yankan akaifa, kamar dami ya kamata ya tanada?
Eh kamar abubuwan da ya kamata kaga akwai ta yankan farcin yin misali in ka hada su. Idan alkama shi koda guda hudu ne zuwa biyar haka ga. Na kiɗa da kuma omun da susu da leta ko sirrici haka saboda tsaro ba don tsoro ban ga ce ko.
To yanzu zaka ce kana jin dadin wannan sana'a?
Tabbas ina jin dadin ta saboda iyalan lura ta duniya ne tana duke da ita ka koya kai jin dadi kenan
ba mu kadan daga cikin dadin da kake ji ga wannan sana'a ta yankan farce
ai dadin ta dubbe wuce mutum iri na ba a waye gari yawa kai ne aure da lalurar yankan farce da wa kai ne suna kusa haihuwa uku zuwa na hudu yanzu ka koya iyakar biyan bukata kenan yi mutum sai wa Allah godiya ko
to menene matsalolin ta ko kuma wahalar wannan sana'a ta yankan farce
to matsalolin ta guda duk sana'a da zakai a wannan lokacin na game da jama'a da yawa sai kai hankuri da mutane saboda kowa yana da irin nayi abubuwa na rayuwa haka wani mai wani abu na dama ce ka zo za ka yi yankan farce ya zo yana ma wasu abubuwan da bai kamata ba kaga in ka ga abin ba zai yi ba za ka yi waye waje ka wuce waje ka sai ka nemi wani
menene sakonka ga masu yankan farce kamar irin abokan aiki
sakona guda da masu yankan farce mu tare mu ci gaba da hankuri gaba daya mu rungume ta kuma sana'a hannu biyu shine kawai sakona
Abdulhamid Sa'adu
ya batun sana'a yankan farce ko akai fa
so sana'a yankan farce dai kawai sai dai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah saboda sana'a ce wadda tana da rufin asiri sannan kuma alkhairin ta ma ganin shi ma ya fiji ba kaman da ake cewa ji ya fi gani ba shi gani ya ma fiji gaskiya dan tana da karuka da dama waɗanda suke sai ka shiga zaka gane za ka ga kamar cewa waɗanda suke kamar suna dan wahalalu ne kawai suna wahalar banza kawai menene sai in ka shiga za ka gane cewa da akwai alkhairi wanda ake samu ciki wanda yake cewa waɗansu sun rike ta sana'a ne waɗansu kuma suna yi ne da rashin abin yi waɗansu kuma gabaki ɗaya su abinda kawai suke yi sun zo ne kawai irin da shakaciya kai dai kawai a zo dai irin tattari inda baka taba yata ba kawai irin masu tahowa dai nan wasu misali
kamar sun zo bude ido kenan
yawa to ma'ana kenan wanda sun zo irin in an samu labasa in ma ba a samu ba labasa dai an je fito kawai dai an je fito bude ido
kace ka rike wannan sana'a ta yankan farce
eh to ni na rike ce ne sana'a gaskiya dan saboda ko ni na dan dau lokaci ina yin ta dan zan kai shekara da ina yin ta gaskiya a wurin wani aboki na ganta gaskiya kuma a gurin shi na koya
misali da yanke mu yaro farce ko kuma akai fa da yanke mu ban mutum wani ya fi sauki
eh to yanke mu yaro ya fi sauki saboda wani yaro facin shi bai isa karkara ba kawai yankewa zaka yi to babba kuwa sai ka kankare kuma sai ka yi irin duk dan wani gyare-gyare da za yi farcen yaro dama ba wani shan wahala ya ba duk yanda kamai zai yi kyau in ba irin lalataccen farcen nan bane duk yanda kamai zai yi kyau amma shi farcen babba wani sai ka sha wahala kana abun nan dai sannan kawai ka samu ka ciro taren shi saboda wani yana da conflict wani kuma kawai ka dai mai ka gama shine kawai ra'ayin shi
wasu na zargin cewa kuna yanke mutane wajen yankan farce har jini ya fito me za ka ce
to shi kuma wannan gaskiya wanda zai ce wannan gaskiya za a ce bai san kadara ba saboda jini shi kanshi ma kaga jini ma ga jikin wani ma tashi hankali ne balle ma kai ne sanaye zan kai ne sanadin fitowar jinin kaga ya tashi hankalin zai zama kaga in za a ji abun nan ba wai da gangan bane wannan yankan ba ra'ayi bane kawai dai kaddara ce wacce Allah yake kawo kuma in Allah ya kawo ta bayan da za a yi da kai da anka yanka da wanda ya yanka din sai an yi hankuri ba wanda zai ji dadi
ka taba yankan wani har jini ya fito
eh to ai kaddara ce wannan ba wanda zai ce ba taba hawan shi ba duk wanda yake wannan aikin to ba zai ce ba taba hawan shi
a lokacin da kai yanke wani jini ya fito ya kaji
a naji ba dadi kamar yanda na gaya ma
to shi wanda kai yanka me yace
gaskiya ni wanda ma na yanka bai nuna wata damuwa ba saboda an yi daidai da wanda ya san kaddara
ka taba yanke mu ma wani babban mutum farce kamar sarki ko alkali ko wani kwamishinan yan sanda ko wani mai babban mukami
eh na taba yanke mu wani babban mukami
me mukamin sa ko me aikin sa
assistant commissioner ne na police
wato mataimakin kwamishinan yan sanda
eh
a lokacin da kake yanke mai akai fa ko kuma farce ya kake ji lokacin ka rike hannun babban mutum
eh to gaskiya dama abun in baka saba bane zaka dan ji dardar to ni kuma a wannan lokacin kawai na dai ji da bambanci in dan bambanci dan na san dole in dan kiyaye in kama jikina to amma gaskiya ban dauki wani injini rawar jiki ko kuma wani menene
ba hannunka bai rawa ba
a'a ba wani rawa da hannu na yi saboda aikin nashi ba irin farce ne mai wuya ba haka kawai aikin shi ba wani abun mai wahala bane kawai sai na mai ba wani dardar na kare mai na gama
sunana Hashim Haruna
mallam Hashim yaya baton farce ke tafiya a nan birnin Ibadan
to yankan farce alhamdulillah a nan birnin Ibadan na taho ne ma yanzu ban jima ba na duban dai kai kaman kwana hudu da zuwa na fara yankan farce kawo zuwa yau
aikin na tafiya daidai
alhamdulillah yana tafiya aiki ba laifi ana samun bakin gwarwa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
To abe da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma bari mu ji ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Finala Kamfanin Krista, Reverend Randolph Odrojebi, ya ayyana cewar Black Stars din Ghana za ta iya lashe gasar cin kofin duniya na hukumar kwallon kafar duniya FIFA in har aka damaka wa coach James Kwesi Appiah da tsohon captain din Black Stars Steven Appiah kungiyar. Malamin ya gabatar da ra'ayinsa ne dangane da irin abubuwan da ke faruwa Black Stars inda hukumar kwallon kafar Ghana ke farautar sabon mai koyarwa bayan an sallami Sike Akuna da yake magana a cikin wata hira ta Sher Silva dake a birnin Kumasi. Malamin wadda aka fi sani da suna da The Eagle Prophet ya bukaci hukumar kwallon kasar ta dauki Kwesi Appiah matsayin babban koci. Steven Appiah ya zama mataimakinsa saboda babu ko tambaba su biyun nan za su kai kasar Ghana inda ake bukatar zuwa. A baiwa James Kwesi Appiah da Steven Appiah Black Stars mu na yau za su jagoranci Ghana ta ci kofin duniya. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi wani yunkuri domin samu dan wasar Chelsea Callum Hudson-Odoi ya yi wa Black Stars wasa. Dan wasan na bangaren fili ya rasa tagomashinsa a kungiyar wasan kasar Ingila a dalilin haskawan Bukayo Saka da Phil Foden waɗanda daga sun yi wa dan wasan mai shekaru 20 tilkin kawo. Hukumar kwallon ta Ghana ta yi magana da mahaifin dan wasan ya tofa albarkacin bakinsa akan dan nasa ko za a yi gamu da Qatar. Shi dai dan wasan na Chelsea ya ji an ga goron gayyata zuwa kungiyar wasan Ingila ɗan ƙasa da shekaru 21 a wasannin fidda gwani na European Championship da za su yi da ƙasar Romania da Kosovo. Dan wasan tsakiyar House of Oak Emmanuel Nete ya jinjina wa takwarorinsa bayan nasara da sun ta samu akan CI Kamsara a gasar CAF Champions League. Zakaran na kasar Ghana yanzu ta iza gaba zuwa zagaye na biyu na gasar, kuma za ta kara da zakarun kasar Morocco Wydad Athletic Club. Kwallaye biyu da Kofi Kuzi da Salim Adam sun ka zura wa Fabians ya tabbatar da galabansu bayan karawa daya a dalilin rashin kwanciyar hankali a kasar Guinea. Dan wasan ya rubuta a shafinsa na Twitter kamar haka: sannunku da namijin kokari na samun jira zuwa matsayi na gaba a gasar CAF Champions League, jinjina gare ku gayu, inji shi. Manyan masu koyar da wasan kwallo a Turai hudu sun mika takaddunsu ko za su yi sa'an darewa bisa wannan matsayi na koyar da Black Stars wasa. A dalilin sallaman Sike Akuna da hukumar kwallon Ghana ta yi a cikin waɗanda sun ka mika takardun nasu akwai coach Francisco Guedioulin, sai kuma tsohon mai gidan Borussia Dortmund Lucien Favre, sai da ɗaɗɗen mataimakin Pep Guardiola Dominic Torrent da Alain Gares ɗan ƙasar Faransa wadda ke da ƙwarewar aiki a Afirka. Dukkansu suna a cikin waɗanda sun ka turo takardun nasu farko-farko saboda faɗan cewar za a zaɓi sabon mai koyarwan cikin kwana hudu. Radwan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
Wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya a yau Laraba, waɗanda suka haɗa da Prime Minister Burtaniya da kuma shugaban Vietnam, haka zalika da shugaban Malawi, inda hankalinsu ya fi karkata a kan ɗumamar yanayi. Haka an ji cewar Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa. Haka zalika an samu wata babbar girgizar kasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki 5.9 da safiyar yau Laraba.
Kuma sauraron baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harangidi ta ni gabatarwa, sai Julie Lesus Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.